sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Laraba 18 ga watan Afrilun shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19:31 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Kalma sai garba muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar wasu matasan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana a birnin Minna don nuna rashin jin daɗin su ga rashin jituwa tsakanin majalisar dattawan ƙasar da fadar shugaban ƙasa. Muna da kuma rahoto akan kokari da ƴan babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Plateau suke yi na sake hada kan ƴan jam'iyyar a jihar. Bayan haka kuma akwai wato maimaitawan shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad yake gabatarwa. Sannan kuma muna dauke da sharhin wasu daga jaridun ƙasar Kabaru. Sai kuma sakonni da kuka aika mana amma duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Gwamnatin Trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar Koriya ta Arewa cikin ƴan kwanakin nan. Tana mai cewa ita fa ta gaji da take-taken Koriya ta Arewar a famar da ake wato aka dade ana yi na tsaida niyyar Koriya ta Arewa ta kirkiro makaman nuclear. Ba za mu huta ba, ba kuma za mu hakura ba har sai mun cimma burinmu na kawar da nuclear a yankin ruwayen Koriya. A cewar mataimakin shugaban kasa Mike Pence a birnin Tokyo jiya. Tun farko yayin da ya yada zango a birnin Seoul na Koriya ta Kudu, ya ce zamanin bi a hankali ya fa wuce, inda yake nuni da salon gwamnatin Obama na taka tsantsan a matsayin wata dabara. Ziyarar ta Pence da ya kai Arewa maso gabashin Asiya ta zo ne a daidai lokacin da mai baiwa shugaban kasa shawara kan tsaro Laftana General Herbert Raymond McMaster ya gaya ma kafar labaran ABC cewa muna iya daukar kowane irin mataki a Koriya ta Arewar. To sai dai duk da haka McMaster ya bayyana fatan ba za a kai ga daukar matakin soji kan Koriya ta Arewar ba. A wasu tagwayen sakonnin Twitter na kwanan nan shugaba Trump ya bayyana Koriya ta Arewar da fitinanna mai neman jawo masifa. Sannan sai ya cicciki manufar Obama ta wajen rubuta cewa wato sakamakon kwanaki 90 na farko a shugabanci na ya fallasa gagarumar wato gazawar manufofin waje na shekaru 8 da suka gabata.
Prime Minister Turkiya ya maida martani jiya talata ga masu sa ido na Turai waɗanda suke zargin cewa tana yiwuwa an yi cogin kuri'a sama da miliyan 2 a zazzafin zaben raba gardama na ranar Lahadi da aka yi na ƙarawa shugaban ƙasa iko da yake maida martani game da suka da kwamitin masu sa ido na tarayyar Turai suka yi. Binali Yildirim ya ce lokaci na muhawara akan sakamakon zaben raba gardama ya fa wuce, kuma ya ce abinda jama'a ke so ya bayyana a rumfunan zabe. Ya maida martani ne game da kiran da ƴan kwamitin suka yi na abin ciki zargin tafka magudi, wanda masu sa ido da dama suka ce abin ya kai ga har sai da aka kida ya ƙurƙu marasa sahihanci wajen miliyan 2.5. Alif Koron, wani mamba ne na kwamitin sa ido dan asalin ƙasar Australia, ya ce adadin ƙurƙu marasa sahihancin zai iya ninka rara na ƙuri'a da shugaban da ake kira wato Recep Tayyip Erdogan ya yi nasara da su.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni wanda zai sa ya zama da wuya kamfanoni su dawo ma'aikatan wucin gadi daga ƙasashen waje. Umarnin wanda ake kira umarnin sayen Amurka ɗaukar ɗan Amurka aiki zai fara aiki ne bayan wani tanajin da ke tattare da shi ya kuskure tsarin takardar visa ta H1BS. Takardar visar ta H1BS ta amince ma kamfanoni musamman ma na fasahar latroni su ɗau ƙwararru daga ƙasashen waje su yi aiki a Amurka na tsawon shekaru 3. kowace shekara akan ware gurabe 85 wato 85 na daukar irin waɗannan ma'aikatan inda gurabe kuma 65 na masu digirin farko ne a yayin da kuma 20 na masu digiri na biyu ne kuma fiye zamu yi amfani da wato dukkan abinda dukkanin ku kuka sani a cewar Trump wanda kuma ake kiransa guduma a cewar Trump a yayin wani jawabi a kamfanin Snap on Stool dake Kenosha Wisconsin a jiya Talata gwamnati za ta dawo matakin ganin cewa kamfanoni suna nuna shaidar cewa irin waɗannan visa ana baiwa ma'aikatan da suka yi matukar ƙarewa ne a bangaren su
labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To madalla zamu fara rahotannin namu ne daga jihar Niger Nigeria inda matasan jam'iyyar APC mai mulki a Nigeria suka yi zanga zanga a birnin Mina don nuna damuwar su ga rashin jituwa tsakanin majalisar dattawan kasar da fadar shugaban kasa wakilin Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana rahoto akan wannan maci
Wasu ɗaruruwan matasa da ke goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a Mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna rashin jin daɗin su ga 'yan majalisun dattawan Najeriya akan zaman doya da manja da ke tsakanin 'yan majalisar da kuma fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Masu zanga-zangar dai sun mamaye ofishin shugaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan Sanata David Umaru da ke Mina inda suka bayyana cewa sun je ne domin bayyana bacin ransu ga 'yan majalisar. Comrade Nuraddini Iliyasu shine shugaban tawagar waɗannan matasa.
Kai ta abin da ya kawo mu nan mun zo ne domin muna so mu nuna ne rashin jin dadin mu fushin mu da kuma bacin ran mu game da irin wakilcin da suke mana domin musamman mun zabe su ne domin su je su taya baba Buhari aiki ba su taya Boko Lasaraki aiki ba ba su yi supporting corruption ba ko makamancin wannan
bayan wannan zanga zanga me matakin ku na gaba
mataki na gaba shine zamu sikin takaddu daga INEC mu raba a kowane mazabu a fadin Niger State da ma Najeriya baki daya mutane su rubuta su tabbatar mana da cewa ba su san su mu kuma a matsayin mu na wanda muka tsaya don kare haƙƙin su zamu dauki takaddun nan daga nan har zuwa kullun kwal mu tabbatar da cewa takaddun nan sun isa sun dawo gida mun tura mutanen da suke da tunani irin tunanin shugaba Muhammadu Buhari
matasan dai sun ce babu wani wanda ya dauki nauyin su domin gudanar da wannan zanga zanga
sunana Salihu Dallaji mu muka dauki nauyin kanmu domin idan ka duba kamar ni misali daga Suleja na fito haka na fito daga Suleja har zuwa nan babu wanda ya ban ko CC kuma haka zan koma
to sai dai daga bisani Sanata David Umaru ya kira taron manema labarai domin mayar da martani inda ya ce su kam suna tare da shugaba Muhammadu Buhari 100%.
Maganar cewa ba a 'yan majalisa ba su goyon bayan shugaban kasa wannan ina ji ba magana ba ne wanda za mu ce wadan ba daidai ba ne.
To amma ganin abin da ke faruwa a majalisar nan shi yasa suka dauki matakin fitowa ba ka ga kaman abin da suke faɗin gaskiya ne?
Me suka kaman me ne?
Kaman abubuwan da ke faruwa a majalisa na ƙin amincewa da wanda shugaban ƙasa ya turo muku don ya yaƙi hanci da rashawa wato magu da ƙin tantancewa kwamishinonin zaɓe.
In ka duba sunayen da aka aiko zuwa Senate waɗanda ba ka ga ba amince ba akwai dalili. Maganan magu da ke faɗa kai ka san abin da ya faru ba dole sai na baka ba sai na yi bayani ba.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Allahu sarki mai
rama rubuni ke a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yau dai akan batun siyasa a Najeriya. Babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Plateau ta fara tattara 'ya'yanta don sake hada kansu ga rahoton Zainab Babaji akan haka.
A wani taron neman ɗinke jam'iyyar da wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP suka gudanar a nan Jos sun bayyana cewa tun farko rashin bin ƙa'idodin jam'iyya da rashin adalci da wasu ke nunawa a jam'iyyar ya kawo rashin cin zaɓe a matakai daban-daban a Najeriya. Mr. Badun Gyanfam shi ke shugabantar ɓangare guda na PDP a jihar Plateau.
Nan mun kira kawunanmu Esku da members na party mu daga duka Watts na Plateau State in Canada sani abin da ke tafiya PDP mun samu matsala ne kadan daga national yau kaji wasu suna magana suna madushiri wasu suna cewa suna makarbi shi senator Ali Madushiri ya ranzu da mu shi yasa kaga muna nan esco muna tunanin national convention shi yasa muka kira duk representative a wayar da mutane PDP tambuce kuma muna roƙon jama'a su dawo mu hada kai kwanakin baya mutane suna tsoron zuwa party don sun san ada in kana party kafin ka samu zabe kuma sai kana da wani a gurin to mu ba masu zama haka
amma za a iya cewa an samu baraka kenan a jami'ar PDP
duk wanda yace ba a samu baraka da ba kire yake an samu amma yanzu ana kan gyara
shi ma Timothy Baba Farlon yace za su yi garan bawul wa jami'ar tasu
abinda kowa ya riga sani ne akwai kama kariya kwanakin baya so waɗannan sun kawo mana damuwa sosai sosai sabila da haka yanzu za a bar mutane a karkara su zabi mutun da yafi dacewa masu
shi ma jami'in watsa labarai na bangaren PDP Emmanuel Macham yace lokaci yayi da su matasa za su kawo canje-canje masu inganci a jami'ar
PDP a Plateau ta matasa ce kuma wannan karo matasa sun gan abun da tije da sun yi da yasa mun fadi zabe kuma matasa sun taso da karfin su za su tabbatar sun marma mutane party yadda da take shi yasa kaga matasa sun fito daga wurare daban-daban saboda wannan kishin tafiya a karkashin jagorancin state esco da kuma national chairman Santo Ali Modu Sharif
a cewar wani jigo a jami'ar ta PDP a jihar Plateau Alhaji Abubakar Badu jami'ar ba ta da wani bangare banda PDP da suka sani karkashin shugabancin Damish Sango
a kullum muna fatan Allah ya kawo hadin kan waɗannan shugabanni manya-manya guda biyu a can Abuja kuma tunda harka an ce yana kotu to mu jira mu ga abin da kotun za ta yanke to kin san a jihar Plateau abubuwan daban ne Congress din da aka yi mun san cewa Sango ne ya ci zabe kuma kullun muna faɗa magana a siyasar nan ba ma san nabi a bar mutane su zabe abinda suke so to kaga idan wani ya kawo ya nata ka to kaga shine ne zaka mishi aiki ni a sani na sani na dai babu da bangare a jihar Plateau
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai
Ubana dalla haife ni kula da ni ba bai bari na shi dadi ba uban na zayarun zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da shaba
To madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 3 na dare kenan da minti 14 to ga shirin kuma na gaba
Jama'a assalamu alaikum A yau filin ciki da gaskiya zai dauko batu ne na ƴaƴan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko a karamar hukumar Gwaram dake jihar Jigawa waɗanda tun kafin rasuwar mahaifinsu wata rana suka wayi gari suka ga an rushe gidan da mahaifin nasu yake ginawa a cikin garin Gwaram babu wanda ya tuntube su akan cewar za a rushe wannan ginin ko ma za a karbi wurin domin yin wani amfani daga bisani sun gano cewar Majalisar karamar hukumar Gwaram ce ta rushe musu wannan gida na mahaifinsu da wasu gine-gine da aka fara a nan kusa da shi. Wannan ya faru tun lokacin gwamnatin Alhaji Sula Lamido. Kuma tun lokacin da aka rushe wannan gidan har mahaifinsu ya zo ya rasu har ya zuwa ran da Idris Kaila ya tako cikin ofishinmu domin aikawa da wannan sako ga gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa babu wanda ya je ya ce musu uffan. Koma cikanka game da wannan gida nasu da karamar hukumar Gwaram ta rusa.
Assalamu alaikum sunana Idris Kaila Kwarko karamar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. Na zo wannan gida mai albarka gidan VOA a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko dangance da kokarin miƙa wani korafi na ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa na yanzu a cikin wannan gwamnati ta samu ya albarka.
To wani korafi ne wannan?
So alhamdulillah abin da yake tafa da ni dai tun a tsohuwar gwamnati ne wani itla'i ya faru da mu a shi marigayi mahaifin mu kenan akwai gidan da ya gina a nan karamar hukumar Gwaram an gina gidan nan an rufe shi an sa kofofi an sa gate an yi ciko amma ba a yi plaster ba ba a yi floor ba Allah da ikon shi amma mun wayi gari wata rana ranar Juma'a kawai muka ga gidan nan a rushe
kafin mu yi nisa shin gidan ka san Gwaram wato zan ce gari ne mai fadin gaske kuma akwai fili sosai da gonaki zagaye da garin
eh kware da gaske a ban san a lokacin suna ganin yadda gidan nan namu yake suna ganin wannan location din shi ya dace da su je su yi wannan gina so kawai mun wayi gari muka ga gida a rushe mun dan tsawon akalla kwana 30 kowa sai dai ji ya ce idan ya ga guri wani ya naga guri a rushe babu wanda aka tuntuba a cikin mu babu wanda ya sanya aka yi daga karshe ma dai ko kwayar kusa daya ko bulo bamu dauka ba bamu san kuma ya aka yi da gurin ba kawai har yau har gobe mun yi ta kokari ji yadda ya kamata mun je mu tun a tsohuwar gwamnati muke ta kokarin mu biya a wannan gwamnatin bayan zabe sabuwar gwamnati mai albarka da ta zo zuwan mai girma gwamnatin jihar Jigawa ta ne na farko bayan zabe a wannan lokacin mun rubuta takardar Allah da ikon shi muna da kyawun kini cewa ta je office din shi
duk da haka kafin dai kai nisa shin wannan gwamnati da kake cewa mai albarka kana nufin wacce gwamnatin ba ta da albarka ne a wajenka ko kuma dai kawai ka zabi fadan haka ne
to magana ta gaskiya mu dai wacce gwamnati dai akwai zalunci a cikin ta musamman gwamnatin karamar hukumar Gwaram saboda ya kamata a ce kafin a yi wannan rusa din a tuntube mu muma masaki idan gwamnati kasa nata ne to abinda aka dora a saman kasa ai ba na gwamnati bane ya kamata ta ba mu hakkin amma wallahi babu wanda aka tuntuba magana ta gaskiya gwamnatin da ta wuce ba ta yi mana adalci ba kuma wannan gwamnati muna da yakini insha Allah ta'ala a bisa dukkan alamun takunta da ta dauka ba na haka bane
ba mu labari sosai yadda masu sauraro za su gane a takeice dai labari zuwa yanzu gida ne na mahaifinku wanda ya gina kuma bai ba da kauro gidan ba don ba kammala ginin sa ba ya tsakanin gidan yake da sauran gidajen da ke cikin garin Gwaram
so magana ta gaskiya wannan gida a wannan gurin shi kadai ne ginannen gida rufaffe wanda aka sa kofofi aka sa mishi gate da sauran wasu abubuwa amma ba a yi plaster da floor ba
amma na gurin yana zagaye da gonaki ne akwai filaye zagaye da shi kamar sabon wato sabbin filaye ne ko sabuwar unguwa ce kenan
sabuwar unguwa ce gidan namu yana zagaye ne da sauran kango kongaye na sauran mutane dan su ma ya shafe su mu ne kawai namu mai su ginannen gida abin ya shafe su amma duk sauran kongaye kango ne a gurin ba kuma na mutum ɗaya ba akalla masu kes din nan mu banda mu namu akwai mutum uku wanda abin ya shafe su mutum uku ko zuwa mutum hudu wanda abin ya shafe su
lokacin da aka rusa wannan gidan mahaifinku yana raye
lokacin da aka rushe gidan nan mahaifinmu yana raye dan a wannan lokacin magana ta gaskiya ma abin ya motsa shi sosai saboda lokacin da ma yana da hawan jini kuma magana ta gaskiya kwanaki kadan bayan an rushe abin ba a magaya masa ba sai da abin ya dan kara daukar lokaci ba dan kuma ba saboda muna gudun duk abin da yake da zai so sa masa rai akan irin wannan muna gudun magaya masa a wannan lokaci a wannan lokacin yafi wata biyu ma kafin a gaya masa kuma sai da hikima aka gaya masa so a takaice dai hakkin nan yanzu hakki ne na marayu ya koma hannun marayu magana ta gaskiya tun kafin ya rusu mun yi iya kokari shi ma iya kokarin sa amma dai magana jiya dai magana dai guda ɗaya ce
ya nuna har yanzu ba a raba gado ba ko kuma ana jira sai an kammala wannan sannan a shigar da maganar wannan filin ko gida
to magana ta gaskiya sauran kayayyaki da kadiroji ya kamata a raba gado an raba su amma wannan gida shi ya rage kuma dalilin da yasa ma ni har nazo wannan gida mai albarka domin mu ana ganin sauran kannan mu kananan yara ne da mata kuma korafi yana dan tasowa haka mu ana ganin mu ne zamu yi habbasa a yanzu tunda babu ran mai gidan wajen ganin wannan haki ya fito sai ana ganin kamar ko bamu damu da abun bane ko muna ko in kula da abun wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa nace to lalle kuwa insha Allah ta'ala zan yi kokari na ga na garzayo cikin wannan gida na VOA mai albarka domin a isar mun da sako a isar mana da sakon mu ga shi mai girma gwamnatin jihar Jigawa a halin da ake ciki
yanzu bari mu koma zan ke cewa baya a takeice shi mahaifinku ko zaka tuna tunda dai akwai wani gida da kuke zaune a ciki shin ko wani dalili ne yasa yake so ya gina sabon gida
to Allah da ikon shi gwaram je gurin zuwan shi ne kamar yadda na ga maka da farko ainihin garin mu kauye mu mahaifar mu kwarkuce amma kodi yaushe duk juma'a duk talata yana zuwa kasuwanni kuma yana kokarin yayi wannan ginin ne domin gurin ya zame masa ko gurin ajiya da kuma gurin hutawar sa saboda ba wannan gidan kade bane amma dai annan tsohuwar gwaran mu wannan gidan shi kade ne
to a take cin dai mahaifin ku mai dan kasuwa ne wanda kuma wataƙila yana da ɗan abin hannunsa.
Alhamdulillahi ba laifi, rufin asiri daidai gwargwado Allah Ubangiji ya hore. To, ka san yadda rayuwa kuma take kasancewa yau da gobe, ta fi ƙarfin wasa. So, a lokacin nan mahaifinmu dai ɗan kasuwa ne sosai ƙwarai da gaske. Kuma a kwarko yake da zama amma kusan kullum gurin wuninsa gwaram ne zuwa sauran kasuwanni.
To, bari mu koma aka wayi gari aka samu gidan da kuka gina. Ko gidan da mahaifin kuma riga yayi gina an rushe shi daga nan wani mataki kuka dauka
to bayan mun ga wannan gida an rushe shi wasu daga cikin wadda su ma abin ya shafe su masu kango a cikin sakatariyar karamar hukumar gwaram sun yi kokarin bibiyar abin tun kafin mu a gayyaci bangaren mahaifin mu makenan domin su ga haƙin da ya fito Allah da ikon shi wata rana ɗaya daga cikin su Alhaji Sama'ila ya fito ya shigo cikin sakatariyar karamar hukuma sai yake tambaya akan ina aka kai batun wannan rushe mana gidaje da aka yi da kango to a lokacin wanda yake tambaya kuma akwai file a hannun shi Allah da iko shi cikin file din nan akwai nama a ciki wanda aka yi estimate din abubuwa da za a ba mu wanda magana ta gaskiya ma mu wannan estimate din da aka yi ma kawai sai dai kawai mu karbe shi akan hakuri amma babu wanda aka zo aka yi tunki da shi ko aka tuntube shi iya abinda suka ga dama a wannan lokacin haka suka yanke wa kowa suka sa a takeice dai ina mai tabbatar maka akan wannan gabar dai kusan mu asara ba mu kai sai dai a rage mana asara akan in dai wannan expenditure din da wacce gwamnatin ta yi za a ba mu asara
shin kuna da takarda ta gado da kuke ta mahaifin ku ta tabbatar da cewa wannan filin halatacce ne naku ne
sosai kuwa muna da takaddu muna da shaidar mu tun daga kan takaddar da aka sayi guri har ita wacce takadda da karamar hukuma ta yi rubuce-rubucenta na haƙƙin da take ganin haƙƙin mu ne za a ba mu a wannan lokacin a takaice dai in ga maka ba a wannan lokacin ma dai file din ma batar da shi suka yi wannan takaddar da kaga na zo maka da ita ce shaidar mu in banda Allah Ubangiji ya sa a lokacin mun samu takaddar an je an yi photocopy cikin hikima ga wanda ya dauko file din ma da hikima aka yi Allah da ikonsa yasa za ta zama mana ita ce shaida aka je aka yi photocopy ta shine muke tayar da ita ce shaida mu yanzu mun dogara da Allah mun dogara da wannan takarda ita ce shaida mu gashi kamar yadda na nuna maka gashi nan karamar hukumar gwaram local government Jigawa state internal memo wannan ita ce takarda da aka yi rubuce-rubuce a cikin ta muna da yakini zan kara ma bayani cewa sauran local government a wannan lokacin akwai local government din da mutum daya an biya shi naira miliyan 2 wani an biya shi miliyan 1 wani an biya shi miliyan 3 ma akwai mai miliyan 5 ma mumun ji'anci amma mu ga mu hudu ne gaba ɗaya kudin nan abin da ya kama gaba ɗaya kudin abin da ya kama bai kai miliyan 5 ba wanda mu tabbas muna ƙara jinjina cewa magana ta gaskiya abin da gwamnatin baya ta yi ba ta kyauta mana ba ta zalunce mu
Idris Kaila Kwarko masu sauraro a biyo mu a shirin mu na gaba domin ci gaba da jin bayanin irin ukubar da aka jefa magadan Alhaji Kaila Galadiman Kwarko a ciki da kuma abin da suke roƙon gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa yayi musu su da makwabtansu waɗanda su ma aka rushe musu gine-ginansu a wannan wurin a huta lafiya
madalla yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kasar Kamaru wanda Muhammad Allawan Garba zai karanto
Gabaya shirin da dunna mu ne da jaridan Lobetayo. Allah talaba ta mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya ranta ba hannu akan takardan sammaci ga hukumar damko barayin gwamnatin kasar TCS za ta yi domin ta gurfanar da ministoci da darakta janar-janar na ma'aikatan gwamnatin kasar waɗanda suka yi rubuce ciki da makudan kuɗin gwamnatin kasar. Sai kuma jaridan Dusahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta rawaito mana cewar matasan gundumar Mayo Moskwata su 2000 ne suka rikide suka shiga aikin ta'addancin nan na ungiyar Boko Haram. Zamu ga jaridan Nouvelle Expression anda ita kuma cewa ta yi manyan limaman cocin Katolika na bangaren yan awarin English guda biyu za su halarci kotun kasar dake birnin Yaounde domin neman asako yan bangaren English waɗanda yanzu haka suke gargama a gidan yarin kasar a birnin na Yaounde. Za kuma ga jaridan Informatin anda ita ma cewa ta yi ana takun saka a tsakanin ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Andre Mamafuda da kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na kasar na yanzu haka suke neman yin wani yajin aiki na gama gari domin cewar gwamnatin kasar ta biya musu waɗansu muradun su. Sai kuma jaridan The Post ita ma ta nuna mana cewar har yanzu da gwamnati da malaman makarantu na bangaren English guda biyu ba su daidaita ba domin watanni shida kenan da karatun matasa ya tsaya cik a wannan bangarorin guda biyu. Jaridan Integration kuma ta hango mana cewar Bankin Duniya yana neman makalo kamfanuka guda biyu, kamfanin Bolore da na wutar lantarkin kasar Jamhuriyar Kamaru Eneyo na gaza cika alkawarin da suka yi na biyan kudaden ba suka da suka kwaso daga Bankin na Duniya. Sai kuma jaridan The Star ita ma tace Majalisar Dinkin Duniya ta yayye kuwa ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta sako waɗanda ta cafke a bangaren English guda biyu sama da 2000 wanda yanzu haka suke jige a gidan yarin Yaounde. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Kalara anda jaridan ta yi alamar tambaya akan cewar har yanzu limaman cocin Katolika na bangaren English guda biyu ko me suke jira ba su tafi kotun ba inda har suna buƙatan a sako musu al'umman su waɗanda suke garma a gidan yari. Alamar tambaya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To ba dalla yanzu kuma ga sakonni da kuka aika mana.
Mai magana Abdullahi Toyo daga Damaturu a jihar Yobe. A kan Laraba ra'ayina kan kudaden da hukumar EFCC take kamawa shine dan Allah dan Annabi gwamnati ta bi tsoron Allah tunda ma kudaden nan dai a gaskiya suna da yawan gaske. Kawa aiki a gyara asibiti a gyara fitina yanda aka zai moriwar nan dukiyar da ake kwacewa da sunan kuɗi ne na sata.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya a Amurka. Magana dan Morika Hassan Sulajin Dadi daga Mandela Shagarar Gwamnat. Da Allah mutanen jihar Sokoto mu cewa da roƙon Allah ya saka zuwa annoba ta ciwon zawo da amai da dan sankara da ke kama bayan Allah. Allah ya samu maganin wanga ciwo kuma ni a godan mu gwamnatin jihar Sokoto da kashin jagoranci Aminu Aziz Tambuwal. Allah ya dauke mu wanga ciwo shi ba mu lahiya da zaman lahiya.
To gwamnatin jiran Muhammadu Buhari karki saurara barayin Najeriya wanda suka san sun kaci kudin talakawa ku bincike su ku kamo kudin ku fara wa talakawa ga barayi suna nan a Najeriya sun kaci kudi. Gwamnatin jiran Muhammadu Buhari ba shi ba sabo duk wanda ya saci kudin talakawa ki kama shi kuma duk wanda suka san sun saci kudi wannan kudin a wa talakawan Najeriya ga tsadar rayuwa da ake a kasar nan dan Allah dan Annabi sashen Hausa isan mun da sako na. Sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya.
Yanzu kan ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice a wani matakin da tace zai iya ƙarfafa ta yayin da take tattaunawa kan tsarin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Jiya Talata Prime Minister Burtaniya Theresa May ta yi kiran da a yi zaɓe da wuri wato ran 8 ga watan Yuni wanda ta ce hakan ne kaɗai hanyar samun tabbas game da daidaituwar al'amura a shekarun da ke tafe. Tun bayan da Burtaniya ta yi amfani da sashi na 50 na yarjejeniyar Lisbon game da tarayyar Turai ta nemi ficewa wanda matakin hakan zai ɗau shekaru biyu a 'yan makonnin nan masu adawa da ficewar sun yi zanga-zanga wadda jam'iyyar Labour da wata jagoriyar yankin Scotland Nicola Sturgeon ke izawa.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin sai kuma wadda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato Malam Charles Baba ya kuma ƙeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.